sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari Auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar Asabar 12 ga watan Janairun shekara ta 2019. Ga cikakkun labarin duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Dan takarar shugaban kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Martin Fayulu na shirin neman a sake kidaya ƙuri'un zaben da ya gudana, wanda ya nuna abokin takararsa Felix Tshisekedi da ya kayar da shi. Da yake magana ta wayar tarho da wakilin sashen Faransanci na muryar Amurka Eddie Shiango, Fayulu ya ce yau Asabar zai je kotun tsarin mulki domin neman a kai wato alƙalai su bayar da izinin a sake kidaya ƙuri'un. Tun ranar Alhamis ne dai hukumar zaɓe ta ce Tshisekedi da ke zama ɗa ga wani da ɗaya kuma babban jagoran 'yan adawa a ƙasar ya lashe zaɓen shugaban ƙasar da aka yi da ƙuri'u sama da 600,000. Duk da haka, kwamitin kamfen ɗin Fayulu ya ce yana da sakamakon da ke nuna cewa Fayulu ne ya lashe zaben da kashi 61 cikin 100 na adadin ƙuri'un da aka kada. Majami'ar Katolika da ma'aikatar wato ma'aikatan diplomasiya na kasashen waje su ma sun nuna rashin amincewa da sakamakon zaben. Tun ranar Alhamis ne Majami'ar Katolika ta ce sakamakon zaben da aka fitar a hukumance yayi sabani da sakamakon da masu saka ido su 40,000 da kasashen duniya suka samar. Har yanzu Amurka na kan shirinta na kwashi dakarun da ke Siriya, amma ya zuwa yanzu bai hada da sojojin Amurka 2,000 da ke cikin Siriya suna taimakawa a yakin da ake da kungiyar ta'addanci ta IS ba. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta yi magana a karan farko kan shirin kwashi dakarun da yammacin ranar Alhamis. A wata sanarwa ta fitar ta ce dakarun da ke jagorantar yaki sun fara shirin ficewa daga Siriya. A cewar sanarwar, saboda damuwa da batun tsaro, ba za su bayyana takamaiman lokaci ko kai komo na sojojinsu ba. Wasu shaidun gani da ido sun faɗa wa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Burtaniya da ke sa ido a faɗan da ake a Siriya cewa sun ga ana fitar da wasu motocin yaƙi 10 da wasu kayayyakin aiki daga sansanin sojin Amurka da ke yankin Al-Ramlan, wato ta gundumar Al-Hasaka, an kuma yi hanyar Iraki da su. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma a nan Amurka, jiya Juma'a shugaban kasa Donald Trump ya kira halin da ake ciki a iyakar kudancin kasar da cewa an mamaye ta, amma daga baya ya ce ba zai ayyana dokar ta ɓaci ba a matsayin wata hanya da za ta bashi damar gina katangarsa da kawo ƙarshen rufe wasu ma'aikatan gwamnatin da aka yi. A kalaman da ya na baya-bayan nan kan takaddamarsa da 'yan jam'iyyar Democrat na Majalisar Wakilai kan kuɗin da ya bukata dala biliyan 5 don samar da bango a kan iyaka, Trump ya ce ya gwammace ga 'yan majalisun Amurka sun kada ƙuri'a da amincewa da kuɗin da ya bukata. An rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka tun ranar 22 ga watan Disamba bayan da kuɗaɗen gudanar da su ya ƙare, kuma Trump da 'yan majalisa ke jayayya kan kuɗin da ya bukata domin gina bangon akan iyakar Amurka da Mexico. Takaddamar tasu, wadda ta yi sanadiyar rufe wasu ma'aikatan gwamnati, ta shiga kwanaki na 22 wadda ta zamto rufe wadda ta fi kowace tsayi a tarihin Amurka. Matashiyar nan 'yan asalin kasar Saudiya wadda ta yi gudun hijira daga iyalanta saboda tsoron halin da rayuwarta za ta fuskanta, ta bar Thailand zuwa kasar Canada inda ta samu mafaka. Da yammacin jiya Juma'a jami'an Thailand suka ce Rahab Muhammad Al-Qunun mai shekaru 18 da haihuwa tana kan hanyar ta zuwa birnin Toronto. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya tabbatar da cewa kasarsa ta amince ta baiwa Rahab mafaka kuma matashiyar ta zaɓi ta zauna a kasar Canada. Sauran kasashe ciki har da Australia na tattaunawa da hukumar da ke kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya domin nema wa Rahab mafaka. Tun makon da ya gabata ne Rahab ta isa birnin Bangkok a wani jirgin da ya taso daga Kuwait bayan da ta tsere wa iyalanta, inda ta yi kirarin cewa za su kashe ta idan ta koma gida. Bayan da aka hana ta izinin shiga Thailand, shine Rahab ta kulle kanta a wani ɗakin otal da ke filin tashin jiragen ƙasar, ta kuma shiga shafukan sada zumunta ta yi ta wallafa hotuna da rubuta halin da take ciki, lamarin da ya janyo hankalin duniya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na A Bari Ya Huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
Madalla, baba barka da shigowa zaura A Bari Ya Huce.
Yawwa, barka ka dani.
Da fatan an tashi lafiya.
Lafiya, kalau ya juma na zo da wannan.
Ya sanyi.
Sanyi lokacin sa.
To Allah ya taimaka mana, na ji labarin cewa yau da gobe za a yi sino. Eh, za a dusar karkara.
Eh, to amma kin san an yi dusar karkara ma za a samu sauki.
To saukin sanyi ba za a yi dan dumi, amma kuma matsalar dusar karkara da ta zuba kasa fa. Na daya kenan. Na biyu kuma a lokacin da take zuba, in ba mu tashi a dace ba ta same mu a wurin aiki yadda za mu koma gida jidali ne.
Kware ko na haka
yake. In kuma ta yawa ma ai ka san an sha kwana nan a wurin office ba yanda za a tafi gida
ko. Haka kuwa, sai dai ni nayi sa'a ban taba irin wannan kwanan ba.
To Allah, ki laraban ka ne wannan karan.
Allah sarki.
To madalla, ya tsaye bari mu shiga wadannan babin gashe-gashen nan. Bari mu fara da wannan gaisuwa ta ta'aziyya ga masarautar lafiyar jihar Nasarawa domin rasuwar mai martaba Alhaji Isa Mustafa Agwai na ɗaya, sarkin lafiya kenan, wanda ya riƙe wannan mukamin kujerar sarauta na sama da shekaru 40. ya rasu rana Alhamis ya bar mata uku da kuma yara biyu.
To Allah ya kasa.
Yana da aka ce yana da shekaru 84 a duniya.
Kaga wannan shi ake ce ba al'amfana.
An sha ruwa, an sha ruwa. To kuma masu magana sukan ce Allah ba mu dan shin Allah ba mu dan shin sa amma ka san wannan to Allah ya sa mu tsawon rai kuma Allah ya ba mu rayuwa mai amfani mu ma a bar baya mai kyau ba.
Allah sarki.
To mu har yanzu muna mika gaisuwa ta'aziyya ga al'ummar jihar Plateau, gwamnatin jihar Plateau da kuma ilahirin al'ummar jihar Plateau domin rasuwar tsohon senator VK Dangin shi ma ya rasu a cikin wannan makon. Muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Shawulu da iyalin Tamanuwa Baba. Allah ya sa na faɗi sunan daidai don rasuwar ƴar uwarsu da mamarsu Mama Naomi Tamanuwa Baba. Wata kuma za a yi jana'izar ta yau Asabar a Wardi. Kana kuma muna mika gaisuwar barka haihuwa ga Dauda Tanko da matarsa Hannatu domin karuwa da aka samu an yi jikanya zance. Kaka Hannatu da kaka Malam Dauda. To barka mu da aka samu karuwa Dr. Bashir, Allah ya raya.
To bari ni ma in shiga da nawa gaishe-gaishen. Da farko wannan gaisuwar ta fito ce daga hannun Hussein Abba Damban, gidan Malam Musa mai gyaran keke cikin karamin hukumar Damban jihar Bauchi. Yace salam da Allah ga sakon gaishe-gaishe na nima a isar min zuwa ga mahaifina Malam Musa mai gyaran keke unguwar Dambanawa cikin garin Damban da yaya Muhammad Musa Damban, sai kuma Malam Umar sakataren ƴan kwalta jihar Gombe da Yakubu Abdullahi Damban, sai kuma Malam Awalu gidan shinkafa Damban da Talha ne yankan katako Damban da Malam Sa'idu Gayani, sai kuma Idris da wato Yusuf wato Babaji Jalam da kuma Muhammad Shehu MK Taraba da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakan.
To da zan ta ce maka Damban ko mika ce Damban
baki sa'a ba ko aka tare da
wani nan da na gado ce mun baki. To wannan gaisuwa ta fito daga hadin Ahmed Manaja Bauchi kenan, da kaji Ahmed Manaja Bauchi. To na san wannan takarda da su cika hakan nan galibin mutanen da suke wannan takarda Ahmed Manaja daga Bauchi suke ta sai yace daga mai sauraron ku Ahmed Manaja Bauchi wanda ke Bauchi a unguwar Karofin Madakin Najeriya zuwa ga filin Abari Yahuti. Yace a mika mishi gaisuwar fata alheri ga Malama Bilkisu Abdullahi Lame, ɗaliba a kwalejin ilimi Kangeri wanda take da zama a garin Inkil a Bauchi, da kuma Malam Lamu Yakubu Lame ES tsohon sakataren ilimi na karamar hukumar Bauchi a gidan sarkin yakin Bauchi unguwar Karofin Madaki unguwar ku kenan Malam Ahmed. Sai kuma CP mai jama'a Yakubu Lame na Nigerian Prison Service Bauchi. Sai kuma sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Shehu Lami a gidan sarkin yakin Bauchi da ke Karofin Madaki. Duk 'yan Karofin Madaki kai kuma Ahmed Manaja. To sai sarkin dawakin tsakar gidan Wunti Alhaji Alin sarkin yakin Bauchi, waɗannan duk sarakuna ne ake gaidawa yau. Shi kuma da ke unguwar Bakaru a Bauchi, wannan ba unguwar Karofin Madaki ba ne. Da kuma Anti Hadiza wadda aka fi sani da Anti Nosi, wadda take ɗaya daga cikin malaman makarantar gwamnatin tarayya da ke Bauchi a gidajen malamai. Yace daga ƙarshe kuma a gaida mun Baba Hassan a gidan sarkin Kangeri. Allah ya sa Kangeri nan ina faɗan shi daidai. Muhammadu mai rafi a unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi. Da fatar dukkan kukunji na Karofin Madaki, duk ma da wanda Ahmed Manaja bai ambata ba, Karofin Madaki duka unguwar Karofin Madaki da ilahirin al'ummar garin Bauchi, da fatan an tashi lafiya.
To zan iya shiga da wasu ƴan gashe-gashe kafin mu je mu dan shakata. To wannan gaisuwar ta fito ne daga Ayin Sa'idu Gagiyo Katamma zuwa ga mai martaba sarkin Bade Alhaji Abubakar Umar Suleiman, sai kuma sarkin Katamma mai Ago da wakilin Katamma Maina Jatau, sai kuma Abubakar Kawo Girgir da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal da kuma Sa'idu Abdullahi Tamdamaturu. Ya ce da ƙarshe ba zai manta da Honorable Yawo Usman Daciya, ɗan majalisar wakilai karaman hukumar Yakusko a jihar
Yobe. Yana masa aiki kenan sai da tana da shi.
Na ga alama.
Wato.
An kama shi bayan rigima kuma an kama shi bayan. La ilaha illallah. An kama shi a rage rigima. Baka da gaimato. Da ka ga fasinja. Mana an kawo kayanka. Ba na kudinka a hannu na kuma ta kaya a cikin mato. An kama shi manajan rigima. Ba abin da idame shi. San kan kan ba kama shau daban yan dai kama shau daban sha wahala kama shau muna aikin kama shau mun cinye kudin kama shau meye mun cinye kudin kama shau ka karba kudin jama'a ka shashuru gabo ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa fasin joji sun dame shi direban motar ya rode kai ku kana wani dan hotel ka kame a gaban kai dan kama shau mugun bawa ba abin da idame ka
sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun wakilin Nasiru Adamil ka yace mika min gaisuwa ta wannan fili na Abari ya huce ga Sheikh Abdullahi Balalau da ya aurar da ƴaƴansa biyu Ummu Shila da kuma Ummu Suleiman Ajime Tayula wannan juma'a da ta gajiya kenan 11 ga wata sai kuma tsohon ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka Nasiru mai wadama lumfashi dan garin mu da matarsa Hajiya Indo waɗanda suka aurar da ƴarsu wadda aka haifa a nan Amurka nan da suka koma da ita gida wato Maimuna ga Anas Abdulkadir mai wada muna kuma taya murna ga mai sauraron sashen Hausa Albishir K Musa don samun auren Fatima mai Zara'u da aka daura a garin Micika jihar Yobe a makon da ya gabata sai kuma Malam Bello Umar Fari na jeka da fari ta kudu Gombe da ke fama da jinya Allah ya bashi lafiya amin daga karshe sai Suleiman Jibrin Mpapi Abuja Allah ya sa Malam Nasir na faɗi wannan Mpapi Abuja don samun karuwar haihuwa inda aka radawa yaron suna Ibrahim Allah kuma raya Ibro Malam Ibro to daga karshe bari mu mika wannan gaisuwa da na dade ana bi na bashi nima wannan
yau zaki biya bashin
shi yau zan biya wannan bashin in Allah ya yarda Allah ya yarda yau zan biya wannan bashi gaisuwa fata alheri zuwa ga musta ya alhaji mai suna Yariman Sarkin Zangon Kumasi kuma kanwar Malam Farid wacce ta bukin ranar haihuwar ta a wannan mako a Kumasi ranar bukin haihuwar ta nan muka gaisa to happy birthday again inji turawa kuma tace tana gaida mamarta Hajiya Muniratu Bagudu da yayarta Umma Rakiya sai kuma Sister Gado amaryar Baba Jamal to da fatar duka an tashi lafiya na birnin Kumasi har ma da Gomma
Allah sarki
Gomma birnin Kumasi Gomma da fatar kin tashi lafiya
tunda mun kawo gaisuwa daga Nasiru Adamali kaya ga kuma gaisuwa daga Haruna Mamman Bako daga birnin Kwani shi ma yace ba za a bar shi a bayan wannan karo yana mika gaisuwa ne zuwa ga Hajiya Rabi Kwanga da Hajiya Amina Kwanga da Antiladi da Mufida da Bilkis Kwanga sai kuma Yakubu na mata da kuma Sumayya Khaliddin da Amina Senior sai da kuma Salma dukannin su mazaunan garin Andaha ne a Kwanga jihar Nasarawa sai kuma Al-Adin da Waliyuddin Khalifa da Rukayya Nur da kuma Rukayya Kwanga dukansu suna Idil College Ibadan
Haruna Mamman Bako kaje ni ban ji ko dan ni zai daya ba fa
ni ma abun mamaki ne ai
da Haruna
yana zumunci
da yan Najeriya ne sai ce wa Najeriya sai ce yanzu Afirka zumunci kenan
Allah sarki
to madalla da fata an wayi gari lafiya ne
Thank you.
Nasiru dama ainihi ya aiko mana da labari ne, da ya aiko da labari ne sai ya haɗo da waɗannan ƴan gaishe-gaishen. Amma ainihi labarai ne ma guda biyu ya ai turo mana yau zamu ji guda ɗaya, yace a sha dariya. To za ku a sha dariya.
To madalla.
Wannan labari ne na wani gidan, na wani magidanci ya je kasuwa bayan ya gama hidindimin shi na wuni, sai ya je ya ce fa ne so kafa kai da kafan saniya ya kawo gida. Ya kawo gida kuma ya ba war gida sarkin miya ba, ya bata girkin abinci. Shikenan ta girka ganda. Ragadada. Mu lokacin da muna yara a malumfashi, ana akwai ran kasuwa, ran talata, daga ran talata da juma'a kasuwa malumfashi ke ci. Da zan baka ban dai taba cin ragadadan kasuwa na ba dai, amma dai ina gani ana sayarwa. To ragadada, na san ragadada. To shikenan war gida ta shirye wannan ganda ta sha yaji tana kanshi sosai. Shikenan mai gida ya shirya, ya kitsa, an gama abinci, yana zaunawa, aka kawo mishi ganda, sai ya ce a kunna mai TV. A kunna mishi tashar nan da yake so, shi yana son kallon namun daji. Ba nama yake ci ba. Aka kunna mishi, kai nan na son gai abada. Shi kenan aka kunna mishi tashar ta namun daji. Yana cin ganda, wai sai ya hango. Ya hango zaki, ya tsalle ya kama barewa. Sai mai gidan gup, sai ya zauna ya kira uwar gida, ya ce kande. Kai yi sauri ki zo ki rufe mana, ki kashe mu da wannan timin na kan zaki ne, ya ga
gaddan wurin zaki ba,
ya tsallako
ya kwace
ya kwace. Shi ke dan sai kan dariya ta bushe da dariya, sai tace mai gida barin ka maka filo Alhaji, na ga santi ya kama ka. To sai tukunna, sai Alhaji ya gade ashe santi yake. Shi ke dan sai dan aka ce wai tabarma kunya da hauka ake nade ta ko. To sai ya ƙara wani santi, sai ya ce ai haba ya a ciki a fadace, yace kin san ni ba santi fa nake yi ba, kin san fasahar zamanin nan, yanda yanzu kowa yake da waya, irin waya ta zamanin nan, kina zaune kina magana sai ki rika gani, kina mana kina kallon mutum iri yanda ake fensa dinna
kuma video call.
To me ya hada wannan batun da duka batun kashe talabijin da
kamar yanda kai magani tabarban kunya da hauka ake
dinta, aka tara maka wani santin. To ka ji labarin mai ganda, mai san ragadada.
To kin ji shi wannan wato wani abu ne da ake ce ma wato turanci, wannan ba karamin rigima bane idan baka san shi ba. Wato shi wannan mutum ne, duk wani hira da za a yi ya sani, duk wata hira da za a yi ya sani. Idan aka tambaye shi jihar Kano, shi yafi kowa sani jihar Kano. Jihar Plateau ya san, yafi kowa sani. Jihar ina ne shikenan. Sai wani ne yana zaune ya ce kai in ji wannan ya san yankin Niger Delta, ya ce a'a ai mu ne yankin Niger Delta, in ka je ana neman waɗan gayu na wurin a 1987 ai mu ne wurin, in aka zo Maiduguri a'a Maiduguri ai mu ne Maiduguri. Wani na zaune gefe sai ce kai wannan mutum duk yanda aka yi fa yanda ya san wuraren nan,
akwai alamar tambaya,
wato ya san geography.
Ai
yace ya subhanallah, geography ai wata na uku a geography, muna zaune a geography. Yace ah subhanallah, aje ya da Allah ba da je wai wata shi uku a geography.
Wai ana labarin ka tuna abinda muna yara, ana wani almara ne ko da ana magana cewa wai wani ne, wai shi ma mai tallan magani ne, yana yace akwai maganin kaza, samu da tsukudaye maganin kaza, maganin menene. Sai yara suka kira, suka ce a mai magani, kana da maganin geography? Sai ya ce a geography mugun ciwo, ai shi ya kashi kakana.
Wato shi yake cewa wai rashin sani ya fi dare duhu,
ya fi dare duhu, aje mai san cewa jan kafar shi suke basu kure shi.
Amma kin san akwai wasu masu hikima, wani ne yunwa ya ishe shi wato kasuwa ne haka ana abin sai kawai ya rasa dabaran da zai ya samu abinci ya ci sai yanke jiki ya fadi yana kwance sai kaji wani ya subhanallah mutane nan yanzu
nan ga a kawo ruwa
wannan a kawo ruwa wai ji a ku samu mai dan parasita mun mana yanzu ce sai wata tsohuwa za ta wuce wannan ai da kun hado mai kun hado masa fura sai abin sai ya ji dai ba a bata ba a saurare ta ba ya gaji har za a siyo
parasita ba ba shi ba ga ba ba shi abinci ba
sai ya ce da Allah ku saurari wannan mata abin da take faɗi yaga za a hado mai parasita mun ji ko bukatar hiraje
furan ne mu bukata to ba su sauraro na ga lokaci ya fara harara masabiri da aka tilas mu jabirki nan yanzu a madadin
baba yakuma kiri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can anjima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
La radio.